bayan da ya shafe shekara da shekaru yana suka ga mataimakinsa Alhaji Atiku Abubakar tsohon shugaban Najeriya Dr. Olusegun Obasanjo a ganawar da yayi da Alhaji Atiku Abubakar da ke zama dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana yafewa Alhaji Atiku Abubakar dangane da laifukan da yace ya aikata wa kasa da jam'iyya da kuma shi kansa a lokacin wannan ganawa dai da ya samu halarta shugabannin jam'iyyar PDP da kuma wasu manyan malaman addinin Kirista da na Musulmai wato Fada Matthew Hassan Kuka da kuma Sheikh Ahmad Abubakar Gumi Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa a matsayinsa na Kirista yafiya ga wanda ya aikata maka laifi ya zama wajibi don haka ya yafewa Alhaji Atiku Abubakar duk laifukan da a dace yake zargin ya aikata masa Barista Isaku Barau kine mai baiwa jam'iyyar PDP shawara akan harkokin shari'a a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya kuma ya bayyana mini yanda suka ji game da wannan ganawa
Alhamdulillah a matsayin na cikuwa wannan jami'a ta PDP sai ce maka yau cikin shi da farin ciki ko da kai shirin nan ba su ne yake ya ya ba shi kuma ko ba shi ba mun muna ganin shi a bakin da suka gani
to ko ya bangaren shugaban kasa Muhammadu Buhari suka ji da wannan ganawa da kuma yafiya ta Chief Olusegun Obasanjo ga Alhaji Atiku Abubakar ga dai daya daga cikin shugabannin matasa dake goyen bayan Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a jihar Lagos Alhaji Babangida Sadamani
Sorogo baya ba mu kura tsoro da Atiku da Obasanjo duba su a gaban mu muna da tabbacin cewa talakawan Najeriya 100% suna ga wannan Muhammadu Buhari sannan kuma sun gane abun alkhairin da yake so yin kasa baki da saboda haka mu sai wa Buhari insha Allah 2019 idan Allah ya yarda ba gudu ba ja da baya ba mu haifi ba mu tunanin wani a gaban mu insha Allah Allah shi zai shige mu gaba kuma muna da kwarin gwiwa cewa zamu ba su mamaki sai sai riga rana faɗo insha Allah
sau da yawa dai a can baya Chief Olusegun Obasanjo ya sha sukan tsohon mataimakin nasa wanda suka raba gari tun suna kan karagar mulki inda ma ya so ƴan majalisa su tsige shi amma hakan bai yiwu ba kuma ya yi yunkurin hukumar AFCC ta kama shi a can baya amma lamarin bai yiwu ba Chief Olusegun Obasanjo ya sha bayyana Alhaji Atiku Abubakar a matsayin wanda ya yi nisa wajen cin hanci da rashawa abinda kuma ba zai taba amincewa da hakan ba ko a kwanan nan ma dai Chief Olusegun Obasanjo a wata sashen baka da suka yi da Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa Allah ba zai yafe masa ba idan har ya yafewa Alhaji Atiku Abubakar inda shi kuma Alhaji Atiku Abubakar din ya bayyana Chief Olusegun Obasanjo a matsayin ai ba Allah bane shi da zai ce sai an nemi gafaran sa ko ajiya ma dai sai da kungiyar nan ta Yarbawa zalla da ake kira a fenefere su gana da Chief Olusegun Obasanjo ganawar da Alhaji Atiku Abubakar yayi a yau da Chief Olusegun Obasanjo wanda za a iya cewa ya kawo karshen gabar da ake tsakanin su hakan dai yana nufin kenan Chief Olusegun Obasanjo ya kawo karshen goyen bayan da yake baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari na sake tsayawa takarar neman mukamin shugaban kasa a zabe mai zuwa yanzu dai abin jira a gani shine tasirin da goyen bayan Chief Olusegun Obasanjo zai baiwa Alhaji Atiku Abubakar na samun nasara a zabe mai zuwa Babangida Ibrahim Murai Amurka daga Lagos